min nakali ma kamalihi turamu, yana faɗan a cikin abin da ya zama wajibi ga zatin Ubangiji subhanahu wataala. Wasam uji wajibi ne ga Allah, wal basar gani, wal kalamu zance. Shi wannan bin nakali ya zo a ciro wa ma'ana alqur'ani, innani ma'akum asma'u wa ara, innani ukallama Allah Musa takalima, ma kamalihi tare da cikan sa turamu nake ne. Wanda abin da aka ce bai magana bai gani bai ji ai ba kamala, to tare da cewa ya zo alqur'ani, Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, Allah mai zance ne, tare da yin haka ku samun wannan kuma zai zama kamala gare shi. Mumkinu an wajaba kalbal haqaiqi lazuman awjaba, lawla li mumkinu mumkinuni da muka fada abu mai yuwa mun bana a baya can cewa akwai abin da yake mumkinu mawjudu saman mai yuwa mai samuwa, kamar samuwa mumkinu ma'lumun mai yuwa wanda ba a samar ba, mumkinu sayyidu mai yuwa wanda da sanu za a samu, akwai mai yuwa wanda ba za a samu duk bi gagarin Allah ba, kamar ya dawo da jiya yau bai gagare shi ba sai dai ba zai dawo ba, kamar za a samar da wasu gobe wannan zai yi. Mumkinin lajidu mumkinin ma'adu mai yiwuwa ma amma an rasa, kamar a ce ga jiki bai motsi bai kawai shi rasashe ne, to shi ne ce da za a ce mumkinonin nan isa hala ya koro ga Allah, a ce Allah bai da daman yin wannan yawanci ba ko ya zama wajibi. Awuja ba kamalin haka yake da ya juye da na ya wajibta juyar da hakika ya zama lazuman lazimi, shi ne aujaba da ya ce lawasta hala mumkinu, da mumkinu zai koro ga Allah. An wajaba ko a ce ya zama wajibi ga Allah, to can ƙarshe aujaba kamalin haka yake na ya wajibta musu juyar da hakikoki ya zama lazuman lazimi. Kiramu sirku amanatun tablighuhun ya hauku, a sirku gaskiya yajibu ya wajaba da rusuli ga manzannin alkiram masu girma. Dukkan annabawa dole ne mutum ya yi itikadi ya kulla cewa masu gaskiya ne, amanatun masu amana ne ba su ha'inci, tamligum isar da manzanci yake wajaba, wal manhiyu ka adamin tablighi ya bugi, alkazibu ƙarya a haƙƙin annabawa muhalin kurare ne, bai yiwuwa a ce annabi ya yi ƙarya. Wal manhiyu koko abin hani a ce annabi abin da aka hana shi ya yi, ka adamin tablighi kamar a ce annabi an aike shi ya kasa isar da aikan, rashin isar da aikan nan shi ma korare ne ga annabi, ya zaki ya kai ni hankali. Kullu aran laysa muwaddiyan li nafsin kalmaran, kullu aranin dukkan bijira bijiran mutuntaka, ma'ana shi mutum kullum ba ka samun shi a hali ɗaya, wani lokaci farin ciki, wani lokaci baƙin ciki, wani lokaci lafiya, wani lokaci rashin lafiya, wani lokaci ɗaukaka, wani lokaci ƙasƙanta. To idan kowane irin mutum haka ɗin na samun da shi, to shi ne ce dukkan bijira bijiran mutuntaka ya juzu ya halatta fi haƙin a cikin haƙinsu, ba na ƙasa ba ne annabi ya ce na ji yunwa, ba na ƙasa ba ne annabi ya ce ya ƙoshi, ba na ƙasa ba ne ya ce ya ji yunwa, ba na ƙasa ba ne ya ce ransa ya ɓaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yakan ce na ji yunwa, tare da cewa kuma wani lokaci yakan kwanaki bai ci ba. Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana ce na yana ciwo, wani lokaci yana lafiya. To duk irin waɗannan abu a ce annabawa suna yi, ya juzu ya halatta fi haƙin a cikin haƙinsu. Yin haka laysa muaddiyan li naqsin, bai zama ya kai su ga tawaya ba kamar rashin lafiya. Lallazim an ya kaji balailan daulam ya kunu sadiqina, da ba su kasance masu gaskiya ba su annabawa. To lallazim an ya kaji balailan, da ya lazimta a ce Ubangiji ya yi gaskiya kenan, ya yi ƙarya kenan a cikin gaskatansu. Allah shi ya gaskata annabawa. Sadaqa abni bi kulli ma yabluga anni hadisul husna, ya bawa na yi gaskiya cikin dukkan abin da ya sanar muku. To idan na annabawa ba masu gaskiya ba ne, to Ubangijin su ya tsarkake su ya yi ƙarya kenan, to mustahil ne a kansu. mu'jizatu domin mu'jizozin su ne ka kauli fadin sa wa bar ya kyautata ubangiji sai sakana ka hadal abdu hadisin muslim kenan sai wannan bawa annabi muhammadu ya yi gaskiya fi kulli khabar asin dukkan labarin da ya bayar lawin tabligu aw khanu hutim an yuqlabal manhi wa da'atan lahu law da dai at tabligu isar da manzancin nan in tafa ya koro a ce an aike su su isar ba aw khanu kuku fa inci a ce an aike su in ha inci da an wajabta an yuqlabal manhi wa abinda aka hana ya juya ya zama da'atan biyayya lahu gare su wajatu kuwa ta salli hikmatu na jawab halacin al'arali bijarabijaran mutuntaka alaihim akan su hujjatuhu hujjansa ne hukuma aukuwan cewa bijarabijaran mutuntaka kaman ciwo ko bakin ciki hukuma aukuwan su bihim da su ta zalle hikimatu saruwar hikimanta ne wato wani hikima ne irin na Allah da ya ba da shi annabi ba mala'ika ba ne dan adam ne an yi shi da siman dan adam to irin kuma duk halayen da yake samu dan adam ya same su wani hikima ne daga ubangiji subhanahu wataala wa qawlu la ilaha illa allah muhammadun sallallahu alaihi wa sallam fa in la ilaha ba'dhum bauta da hakin bauta sai allah muhammadu arsalahu allah ya aiko shi ya jima kullu hadhihi al-ma'ani ya tara dukkan alamatul iman ya tara dukkan wannan ma'anoni alamar imani a ga wannan domin shi Allahu yana ya tara waɗannan kamar ya kawo fannin tauhidi ne kamar a ce akwai nafsiya al-wujudu akwai salbiya guda biyar akwai ma'ani bakwai akwai ma'anawi bakwai akwai siffatul kamali shida akwai uluhiyya tara akwai rububiyya sha ɗaya to duka idan an tattara su to shine ya tara ma'anar la ilaha illallah sita wa situna din nan kenan kuma aka ce al-wujudu zaka ce wajibi ne ga Allah to wannan ana ce mishi nafsiya salbiya likidam wal baqa wal muhalafatu wal kiyam min nafsi wal wahdaniyatu sai ka koma ka ce ma'ani al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wa sam'u wal basaru wal kalam ma'ana ya qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa samia wa jamsa to duk waɗannan gaba ɗaya su suka tara ma'anan la ilaha illallah yace duk wannan ma'anoni sun tara kanat alamatul imani da zama ga wannan alamar imani ita ce mafificin fuskokin zikiri a wajen malamai duk in ka san la ilaha illallah ana so ka tara waɗannan ma'anonin da ya tara ɗin salbiyai da me ya wajaba ga Allah me ya koro ga Allah me mustahili ga Allah to shine ke ce shine alamar imani shine fificin fuskokin zikiri fashigar bihir umra ka shagaltar da ranka biya da ita ta fuskara wanda mai zuri da ajiya